أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kararta haduwanmu domin ci gaba da wato karatunmu na wannan littafi, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. Sifa sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbaral harama har ya zuwa sallama, kamar kana ganin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah. Wanda malam yayin matakin littafin sallu kama ra'aytu muni usalli, wato ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah. Wannan shine darasin mu na 23 a cikin wannan littafin, wanda kuma yau muna ranar Laraba 15 ga watan Rabiul Akhir 15 ko hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 444, wanda ya daidai da 9 ga wata na 11 miladiya ta 2022. A wancan satin mun tsaya za mu tashi kenan inda malam ya kawo mana at-tashahhudul akhir. Nan ne ko gefen kanan kana at-tashahhudul akhir. Sai malam yace wujubut tashahhudul akhir, wato tahiyya ta ƙarshe. Wanda kamar yadda muka sani, wannan littafin da muka ce sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma mun gani tun harko tun daga kabbara ake zawwa, bayan kabbara me za a yi, me za a yi, haka 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 har yau ga muna a tahiyya ta ƙarshe. Daga tahiyya ta ƙarshe kuma sai sallama. To Allah subhanahu wataala ya amfana da mu abin da muka dauka. Malam yake cewa sun makana sallallahu alaihi wasallama ba'da an yatimma ar-raka'ati ar-rabi'a yajlisu lit-tashahhud al-akhir. Yace sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayan ya cika raka'a ta hudu, wato yana zama saboda yayi tahiyya ta ƙarshe wadda daga ita sai sallama. Yace wa kana ya amuru fihi bima amara bihi fil awwal wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umurta a cikin wannan tahiyyar ta ƙarshe kai abin da kai a tahiyya ta farko. Kinan shine mene, kamar yanda ya gabata cewa kai tahiyya, kai salatin annabi, sannan kuma da abubuwan da zasu zo wan gaba. Yace illa annahu kana yaq'adu fihi mutawarrikan. Sai dai a wannan tahiyya annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin zama yake yi a ida, yana yin zama wanda ake cewa at-tawarruk. A can baya mun gani zaman da duk ya halatta a yi su da wanda basu halatta ba a yi su. To a tahiyya akwai zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zamanto yana yi, shine at-tawarruk. Menene at-tawarruk? Shine mala yace yufdi bi burkihi al-yusra ila al-ardi wa yakhruj qadamaihi min nahiyatin wahida. Wato shine zaman da zaka yi ka kafa, mala Usman gwada mana, ka kafa wato kafarka ta dama, sannan ta hagun ka karkatar da ita, ka sanya ta ta shiga wato abin da yake kalkashin kafarka ta dama. Na'am, at-tawarruk sai ka zamna a ƙasa. Aiwa, kawai zan dawo ka yawa, wannan shi ake ce ma at-tawarruk. Kenan ka sanya kafar ka wajen ta bi dai ƙasan kafar dama. Kenan wannan shine zama ake yi a tahiyya ta ƙarshe. Wannan zama shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a tahiyya ta ƙarshe. Kenan idan an zo tahiyya ta ƙarshe, wannan zama wato shine wato ake yi a wannan tahiyya. Shine nan yace wa yaj'alul yusra tahta fakhizihi wa saqihi. Ya sanya kafar shi ta hagun karkashin kwabrin shi, karkashin wato abin da ya shafi kwabrin shi, kenan ta bi daga kasa ta huje. Wayan subul yumna, ita kuma ta dama ya kafa ta. Wa rubbama farrashaha ahyanan, wataran kuma yana kwantar da ta dama wani lokaci, wataran ya kafa ta, wataran ya kwantar da ita kamar kaga. Aiwa, kamar haka. kenan ka kwantar da ita kamar yadda ya gabata a wajen zaman da ake ce ma al-iftirash al-iftirash shi ma wataran kana kafa ta wataran kana kwantar da ita duka kenan ya halatta wato kana yi kenan wannan shi a zaman tahiyya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sai ya ce wa kana yarqamu kaffahu al-yusra rukbatayhi yatahamal alaiha sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana wato dora hannun shi na hagu akan guyuwar shi ta hagu hannun shi na hagu akan guyuwar shi wato ta hagu ya dogara akan shi yanzu idan kai wannan zaman zaka gani ka dan karkace karhin ka yana ina yana nan kan hannun to annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan kenan ya dogara a shi kenan wannan zaman haka annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yanayi sai malam yace wa sannatihi salatu alaihi sallallahu alaihi wasallama kama sanna zalika tashahhud al-awwal wa qad mada hunaka dhikru siyaq al-warida fi sifati salati alaihi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan zaman kenan idan ka zo da tahiyya ka biyo shi da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ya gabata wato a fasalin da malam ya kawo mana salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da siyogin su kenan wannan shine zaman tahiyya sai malam yace maka a cikin zaman tahiyya wujubu salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana iya cewa idan ya zauna tahiyya kawai daga ya zo da tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu shikenan ya salamce ya tsaya bakin salihi ne ya salamce a'a sai malam yace ma wujubu salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne sai ka zo da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan annabi sallallahu alaihi wasallama wa kad sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjid Allah ta'ala wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ajjala hadha thumma da'ahu fa qala lahu wa li ghayrihi wato wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yaji wani mutum wato yana yin addu'a a cikin sallar tashi bai yabi ba Allah subhanahu wata'ala aka bai zo ba da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mishi ai wannan yayi gaggawa wato yayi gaggawa shi kawai addu'a shi yazo kai tsaye shiga sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi yace idza salla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih jalla wa azza wasana'u alayhi thumma yusalli wa fi riwayatin li yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama thumma yad'u bima sha'a annabi sallallahu alayhi wa sallama he kira shi yace mishi idan dayan ku zai yi sallah ko kuma yana sallah to mi zai yi falyabda bitahmidi rabbih jalla wa azza wasana'u alayhi ya fara da yaban Allah subhanahu wa ta'ala ladabin addu'a idan kana so addu'a ka ta karbo a wajen Allah subhanahu wataala sawa'un cikin sallah ko ba cikin sallah ba abin na farko da zaka zo da shi shine ka zo da wato yabo da Allah subhanahu wataala sannan bayan shi ka zo da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati wannan abun guda biyu malamai suka ce yana daga cikin wato sharadi ko kuma sababi ko kuma ladabi daga cikin ladubba wanda suke sa addu'an mutum ta zamanto ta karbo a wajen Allah subhanahu wataala ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka zo da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace summa yad'u bima sha'a sannan ka roki duk abin da kake so kai ne a waje an ce wani ka yi mana adda abu na farko da zaka yi ka fara yaban Allah subhanahu wa ta'ala bancin wannan ayi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama bancin wannan in yaso sai ayi ta adda a roki abin da kake so ba kawai daga an ce wani ya adda ka dauka rabbana atina fid dunya hasana ka shiga adda kai ce kai gaggawa kamar yadda wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hodi mishi kenan wannan yana daga cikin ladabi na adda yabo kamar ka zo da yanzu misali in muka dauka nan cikin tashahhud wani irin yabo aka zo ma da Allah subhanahu wa ta'ala shine at-tahiyya wannan da ake aka ce at-tahiyatu lillahi was-salawatu lillahi wat-tayyibatu lillahi to wannan duka yana daga cikin wato yabo wato da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka zo Allahumma lakal hamdu anta khalaqtana Allahumma lakal hamdu kulluhu wa laka shukru kulluhu lakal hamdu hatta tarda ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wasu suffofi wanda nashi ne shi kadai ya cancanta a yabe shi wannan shine wato abin da ake nufi da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka biyo da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka karshe kana so ka kara da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zaman to karihi addaka sai ya ce wa sami'a rajulan yusalli annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutun yana salla fa majjala Allah wato yayyabi Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa hamidahu yayyabe shi wa salla ala annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mishi ud'u tujab wa san tuqa annabi yace mishi bayan yayi wannan yace ka roka za a amsa maka kai kiran Allah Allah zai amsa maka wasal tuqa haka ka roki Allah subhanahu wataala Allah zai baka mi yazo da shi ya yazo da yaban Allah subhanahu wataala da girmama Allah sannan bayan shi biyo da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan wannan ladabi shine ladabin addu'a sawa'un cikin sallah ko wajen sallah a ko ina zaka yi addu'a ya kamata ka zo da wannan wato ladabin sai malai yace wujubul isti'adat min arba'i qabla ad-du'a kahin kuma kai addu'a a tahiyya saboda tahiyya bayancin kai tahiyya kai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama lokaci ne wanda zaka iya yin addu'a a wannan lokacin shine malai yace wujubul isti'adha min arba'in qabla ad-du'a wato wajibcin wato neman tsari da wasu abubuwa guda hudu kahin ka fara addu'a kenan a tahiyya bayancin kai tahiyya kai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama kahin kai addu'a zakai wato wannan addu'a da zakai nemi tsari da wasu abubuwa guda hudu sai malai yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fadi idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan dayan ku ya gama wato tahiyya wato ta karshe falyasta'idhu billahi min arba'in ya rumi tsari daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga wasu abubuwa guda hudu ya kulu abinda zaka ce shine Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarinka game da abinda ya shafi azabar jahannam abu na farko da zaka nemi wato Allah subhanahu wa ta'ala tsari daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa min azabi al-qabr haka ya Allah ina neman tsarinka game da abinda ya shafi azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsarinka game da abin da ya shafi fitintunu na rayuwa da fitintunu na mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal ya Allah ina neman tsarinka daga da abin da ya shafi fitina ta dajjal wannan abubuwa guda hudu abu na farko ka nemi tsari daga Allah subhanahu wataala daga jahannama wanda dukkan musulmi abin da yake neman tsari da ita jahannama kada ya zamanto Allah subhanahu wataala ya sanya mu gaba da sannan kuma ka nemi tsari da Allah subhanahu wataala daga azabar kabari wanda azabar kabari haƙƙun gaskiya ce akwai ta sabanin wanda suke musulcewa wai babu azabar kabari hadisai sun wuce alissawa da ayoyin alqur'ani suna mana nuni tabbas akwai azabar kabari haka kuma fitnatul mahya wal mamat fitina ta rayuwa ya zamanto ka huta daga addini din a rayuwa ko kuma wajen mutuwa hei da ka zo ka rayu cikin musulunci cikin addini sai da ka zo mutuwa fa yasbiqu alaihi alkitab duka kana neman tsari da wannan haka fitina ta wato masihi dajjal ita ce fitinar dajjal wanda fitinar dajjal babu wata fitina da aka yi ma al'umma ita kamar fitinar dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan annabawa da suka zo tun daga annabi nuhu kowane annabi yana ce ma al'umma shi su nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala game da fitinar dajjal saboda fitina ce ta dajjal babbar fitina ce fa abu wata musiba da fitina kamar wannan fitina har ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya ce ma al'umma shi su nemi tsari daga mara abin da ya shafi fitinar dajjal wanda dajjal shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana labarin shi zai zo a ranar ƙarshen duniya wanda annabi Isa zai kashe shi zai zo a saman goshin shi an rubuta kafara wato bi ma'ana kafir idan shi guda zai zo ya ce ma sama tayi ruwa ƙasa ta huddo ila ce ta huddo mutun ya mutu ya tada shi ya raba mutun ya ce kuma tashi tashi duka Allah ya bashi ikon wannan kaga ba karamar fitina bace shi yasa ka ringa roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ka daga wannan wato fitina ta abin da ya shahi dajjal kenan wannan abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana neman tsari wato da Allah subhanahu wa ta'ala kahin wato ya ruye yi adda kenan bayan tahiyya bayan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kai wannan adda wannan adda ina yake ta bayan salati a wace tahiyya ta karshe kenan wannan yake mana duni tahiyya ta farko salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kazo da tahiyyar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ba a zawwa da wannan adda ita sai a ta karshe kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallama da yace idza faraga ahadukum min at-tashahhudil akhir ta karshe kenan kenan wannan shine abin da malam ya kawo mana akan wannan sannan kuma sai malam yace wa kana yad'u sallallahu alaihi wasallama bihi fi at-tashahhudi fi tashahhudi haka hatta da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan adda yana yin ta a cikin tashahhudi shi وكان يعلمه الصحابه يعلمه الصحابه صلى الله رضي الله عنهم كما يعلمهم سوره من القران sannan yana koya ma sahabbai wannan addu'a su ringa yin ta a cikin tahiyyarsu ta karshe kamar yanda yake koya musu wata sura daga cikin wato surorin alqur'ani sai malam yace addu'a qabla salamu wa anwa'u bayan mun gani kenan addu'a da zakai kafin wato abin da ya shahi addu'o'i na mas'ala da zakai addu'a da kake so kenan kai salat kai attahiya kai salatin annabi kai nemi tsari da wannan abubuwa guda hudu to kuma ga wasu addu'o'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu yayi addu'a da su wasu ya gani an yi addu'a ya tabbatar wasu kuma ya koya ma wani daga cikin sahabban shi da yayi irin wannan addu'a yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin sallar shi yana yin addu'a da addu'o'i wanda suke kala kala taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokaci annabi yayi wannan wani lokaci yayi wannan wa aqarra ad'iyatan ukhra wa amara almusalli an yatakhayyar minha ma sha'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani lokaci wani sahabi yayi wata addu'a a tahiyya annabi ya tabbatar da mutun yana iya yin da ita kenan abinda ake ce ma ikrari haka kuma yayi umarni ga wanda yake salla yace idan kai tahiyya kai salatin annabi kai wannan addu'a to ka roki abinda kake so kai addu'a da kake so ka nema Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka bukatunka yace wa haka hiya nan malam zai kawo mana namuza irin addu'o inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi bayan wato wa'annan a cikin tahi a zaman tahiyya kenan zama na karshe wajen addu'o'i guda 10 ne malam ya kawo mana a cikin nan addu'a ta farko malam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal maghra wato wannan kenan irin waccan addu'a amma da karimi ma'tham wal maghra wato da karin ma'atham idan aka ce a'udhu bika min al-ma'atham kana neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala na daga ka aikata aikin safo kenan ka ringa neman tsari kada Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka ringa aikata aikin safo wal maghrib shine kuma da bashi kana neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala game da bashi ya zamanto kai duk inda ka wuce a kwana ana bin ka bashi wancan yana 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 bin ka bashi Aisha radha Allah ta tabbata a gare ta take ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam take ce mishi ma aksar ma tasta'izu min al-maghrib yace mi yakai yawan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kake neman tsari daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala game da bashi Annabi yana yawan tsari neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala game da bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ai mutum idan ya kasance ana bin shi bashi to zai zamanto haddatha fa kadhaba zai bada labari kuma yayi ƙarya saboda duk wanda yake bin ka bashi da kaga mana shi me kake nema ka mishi kulli kana nema ka kulla shi kulli kuma mafi yawa ƙarya ce zaka nema ka kai dai ka samu yanda zaka kubuce ku rabu lahiya to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan wato neman tsari game da abin da shi yasa ya bashi yace kuma wa wa'ada fa akhlafa zai dauki alƙawari kuma ya samu shi yasa mutun yayi ta neman tsari Allah subhanahu wataala kada yasa ya zamanto wato ana bin shi bashi shika ya rasa inda zai sa kanshi saboda bashi matsala ne idan ka mutu da bashi akan ka duk wani matsayi da za a kai ka a ranar lahira ko kuma tun cikin kabari za a dakata har sai an biya ma wannan bashin cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu shi sahabin an zo za a mishi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bin shi bashi aka ce eh dinari biyu ake bin shi annabi ya ce ba zai mishi ba sallah sai daga cikin sahabbai ya ce wani ya ce zai biya mishi wannan bashin nashi annabi sallallahu alaihi wasallam tukun ya shiga gaba ya mishi sallah da ya mishi sallah kwana biyu ya tambaye wannan ka biya mishi bashin shi ya ce a bai biya mishi ba ya ce to har yanzu dai matsayin da ya cancanta a kai shi ba saboda wannan bashi to yanzu ka duba kaga irin rayuwar mu yanda ta kasance yanda mutun yana da bashi shika ya mutu ya bar gado a koma wajen iyallai shi wasu hedi masu imani zasu biya ma bashi shi kuma abu na farko da ake biya a cikin abin da ya shahi mutun idan ya mutu ruwa mutun idan ya mutu bayan an hudda wato abin da ya shahi kayan da za a sayi mishi jana'iza da wani menene bashi za a biya mishi tukun wasiya a biya mishi bashin da ake bai shi tukun wasiya malamai suka ce ko da dukiyar za ta kare wajen biya mishi bashi dole ya biya mishi amma zaka gani sabanin haka a wannan lokacin Allah ya jadar da ku duk mai bin shi bashi yanzu ba ai sai dai dai ku in ya mutu wani da sati ma eh an dau sati wani he bayan wata fa za a samu an samu wani committee a cikin ƴan uwan mamatan wanda suke da imani su fara bibi wuri su ce wane an yi zama da ku in kuna bin shi bashi kaza da kaza wasu su ce suna bin shi wanda suke bin shi aje a biya su wani wasu wanda suke biyan fa daga cikin dukiyar su ma suke biya ba kudin gado ba saboda yanzu zaka dauko kudin gado kace zaka mutane kai dai Allah kare mana imanin addu'a ta biyu mallan da ya kawo mana yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'd wato yana neman tsari da Allah subhanahu wataala daga sharrin abin da ya aikata da kuma abin da ma wato bai aikata ba a ga yana neman Allah subhanahu wataala ya kare shi daga wannan kenan wannan ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana yin ta haka addu'a ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai mini hisabi wanda yake sassauka wato hisabi a ranar lahira shi yasa mutun yayi ta addu'a Allah ya mishi hisabi wanda yake yasira hisabi wanda yake tafshashshe sassauka wato a ranar lahira shi yasa Aisha ta kasance addu'a da Allahumma hasibna hisaban yasira wannan addu'a ka yawaita yin ta saboda a ranar lahira idan ka zo aka yi munakasha da kai a cikin hisabi ka halaka Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nukishal hisaba halak duk wanda aka yi munakasha da shi wajen hisabi to ya halaka menene munakasha wajen hisabi a zo a ce wane kaza da kai kai kaza ka buɗe baki kace a kaza da kaza ba haka nan ba to daga an fara da wannan da kai fa ka halaka abinda ake so ga mummuni yayi ta'adda a mushi shine hisabi wanda yake saukaka wanda menene arda ake ce mishi abujuro mana al'amuranka gaban Allah subhanahu wataala ya bujuro maka wane rana kaza kai kaza kwarai ne kaza kaza kai kwarai kaza kaza kai kwarai Allah ya ce na suturta ka a duniya anan ma na suturta ka na gafarta maka to kaga wannan shine hisabi sassauka shi yasa kai ta roƙa Allah subhanahu wataala da ya maka hisabi wanda yake yasir wato wannan addu'a kenan ta uku wanda ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta addu'a ta hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ita ce Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyina ma alimta al hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al wafatu khayran li اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكمة والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصر في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفذ ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك بردة العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين wato wannan ita ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta wato allahumma bi ilmika al-ghaibi wa qudratika ala al-khalq ya Allah subhanahu wa ta'ala game da ilimin ka na gaibi wanda ilimin gaibi Allah subhanahu wa ta'ala kadai ya sani wa kudratika ala alkhair da kuma irin yanda ka kai wato kudrar Allah subhanahu wa ta'ala da take akan bayi yace ahayina ma alimta alhayata khairan li wato ka rayar da ni matakar ka san rayuwar wannan ita ce mafi alkhairi game da ni wa tawaffani idha kanat alwafatu khairan li kuma ka dauki raina idan ka gani mutuwa wannan ita ce wato alkhairi gari kuma wannan hadisin akwai shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake hadi game da mutun kada yayi gurin ya mutu zaka ga mutun ya shiga wata matsala zaka rinca shi da ma ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyakun allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku yayi gurin mutuwa saboda wani tsanani wani kunci ya same shi idan ya kai matuƙa sai ya guraci mutuwa irin tsananin da yake to yayi wannan addu'a ya Allah kai ka san wato wannan rayuwar ka dauki ka rayar da ni idan rayuwa ta zama to alkhairi gare ni idan kuma mutuwa ta yi alkhairi da ni ya Allah ka kaddare rai kenan shine annabi yana yin wannan addu'a shi ma a ciki aciki kuma yana wa Allah Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya Allah ina roƙonka wato khashyataka jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fil ghaibi wash shahada a koyi da kuma a bayyane a duk inda kake ka zamanto kai mai tsoron Allah kana jin tsoron Allah a gaban mutane akan hanya da rana da dare a gida kai kadai duk inda ka shiga kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka daga cikin masu tsoron shi wa as'aluka kalimatul haqqi wa fi riwayatin al-hikma wal 'adl fil ghadabi war rida wato kana neman Allah subhanahu wa ta'ala kana roƙon shi wato kalma ta gaskiya ko kuma hikima da adalci fil ghadabi war rida a cikin abin da ya shahi hushi da kuma abin da ya shahi yarda lokacin da kake hushi kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka zamanto kana da kalma wadda take ta yardadda kada ya zamanto ka ringa kugayin kowace kalma misali mutun ya shiga huci hushi zaka gani kowace magana yana iya wani an ce mishi wallahi bada mishi rai akai to kana roƙon Allah kai a cikin hushin ma ya sa kana kai kalma ta gaskiya haka kuma wa as'aluka al-qasr fil faqri wal ghina kana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya baka abin da ya shahi takaitawa wato bi ma'ana daidai wadida fil faqri wal ghina lokacin da kana da yalwa kana da dukiya kada ya zamanto kana almubazziranci haka lokacin da kana cikin talauci ya zamanto kada ya zamanto kana ketar iyaka ya zamanto kai mai takaitawa ne game da abin da ya shahi Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da dukiyar da ya baka haka wa as'aluka ni'iman la yabid ya Allah ina roƙonka ka bari ka dawwaman min da ni'ima wadda ba za ta zamanto ba mai karewa haka wa as'aluka qurrata aynin la tanfad wa la tanqati kana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wato sahi idan idan aka ce qurrata ayn wato abinda zai farringa faranta ma rai kamar yadda can cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa waju'ilat qurrata ayni fi salat an sanya abinda zai ringa faranta mishi rai ya ringa faranta mishi ganin shi shine sallah kenan kana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya baka abinda zai ringa faranta maka rai wanda ba zai kare ba ba zai yanke ba haka wa as'aluka ridha ba'da al-qada kana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya baka yarda kai yarda kai dau hakuri da abinda Allah ya kaddarta maka imani da kaddara kenan babban abinda zaka yi wa gurmaya da shi imani da kaddara duk abinda ya same ka ka mai da ma Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya kaddarta maka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa ajaban li amril mu'min yana mamaki da lamarin mummuni idan alkhairi ya same shi sai ya zamanto ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala haka idan sharri ya same shi sai ya hakuri ya zamanto kuma ya dau hakuri ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala yana duk abinda ya same ka na wato abinda ya shahi kadara abinda Allah ya kadarta maka ka zamanto ka dau hakuri haka wa as'aluka bardatul aishi ba'da al-maut kana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma sanyin rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka ladhatan nadri ila wajhika haka kana neman wato Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dadin ganin wato fuska Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun sani a aljanna za a gani Allah subhanahu wa ta'ala anan duniya ba a ganin Allah sai a aljanna akwai rana ta musamman wanda za a ringa ganin Allah subhanahu wa ta'ala ita ce wata rana ranar juma'a wanda wannan yake nuna juma'a tana da wasu sunaye guda uku suna kafin musulunci da suna lokacin musulunci da suna bayan musulunci. Bayan musulunci za a ce
wani?
Bayan musulunci ne, a aljanna musulunci za a yi? Ba a ibada, hutu ne ake. A kafin musulunci mai suna Juma'a. Mun ganta cikin baban Juma'a a karatunmu na ranar Alhamis wanda ta dahaka. Al-Uruba. A musulunci wa? Al-Juma'a. Bayan musulunci to aljanna. Ha? Yawmu ziyada. Ranar ƙari da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa za a ma aljanna za a ba mutane lahum lahumul husna wa ziyada. Az-ziyada ita ce ta ganin Allah a ranar Juma'a. Saboda malamai suka ce a ta aljanna akwai raneku. Akwai raneku saboda Allah kai mu. Allah ba mu aljanna gabaki daya. Kenan kana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dadin wato abin da ya shahi kallon Allah subhanahu wa ta'ala haka wa shauka ila liqa'ihi fi ghairi dawra'in mudhirra. Wato kana bege da kauna ga gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wata wahala ko wala fitnatin mudilla ko wata fitina wadda take mai batarwa. Kace Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ka kawatar da mu da kawata imani waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu shiryayyu abu masu shiryarwa, wato wanda suke shiryewa. Wannan addu'a duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yinta. Wato idan kana bin addu'o'i kana jin ma'anarsu sai ka ji in ka fara addu'a kawai baka salamce ba. Baka salamce ba. To duka wannan kala-kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su. Addu'a ta biyar yace wa allama sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu an yaqula Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika wa rahamni innaka antal ghafurur rahim. Wato ita wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Abu Bakar. Yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ringa faɗin ta, yace ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira. Ya Allah, ni wani zalunci kaina, na zalunci kaina zalunci wanda yake mai yawa. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, babu mai gafarta zunubai sai kai. Faghfir li maghfiratan min indika. Ya Allah, ka gafarta mani gafara daga wajenka. Inna wa rahamni, ka ji kaina. Innaka antal ghafurur rahim. Saboda ya Allah subhanahu wataala kai ne mai gafara kuma kai ne mai jin kai. Wannan Abu Bakar ba ake cewa ya zalunci kanshi ya yi zalibi. To ina ya kai ya ni ya mu na kusa da ƙarshen duniya, wanda bayan shekara wajen hijira 1440 da yanzu wani ya zo ya ce maka shi bai zalibi ko kuma shi su zalibin nasa kaɗan ne. Haba babu. Allah dai ya gafarta mana. Addu'a ta shidda yace wa amara Aisha radiyallahu anha an taqula. Ya umarci Aisha, yarda Allah ta tabbata gare ta, da ta ce ita ma cikin tahiya, Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili. Ya Allah, ina roƙonka dukkan alkhairi, wato dukkan shi gabaki daya, ajilihi wanda yake na gaggawa, wanda yazo da gaggawa, wa ajilihi ko kuma wanda yazo a jinkiri. Haka ma alimta minhu wa ma lam a'lam. Alherin da ni na sani da kuma wanda ban sani ba. Wa a'udhu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajili. Shima ina neman tsari game da sharri dukkan shi, gaggautaccen shi ko kuma wanda ya jinkirin shi. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wanda na sani da kuma wanda ban sani ba. Wa as'aluka, wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka aljanna. Ya Allah, ina roƙonka aljanna. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, da dukkan abinda zai kusantar da ni zuwa ga aljanna na faɗa ko kuma na aiki. Wa a'udhu bika minan nari. Ya Allah, ina neman tsari game da wuta. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, da abinda zai kusantar da ita na faɗa ne ko na aiki. Wa as'aluka, wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka min alkhairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, ina neman daga wajenka dukkan alkhairin da annabinka bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya roke ka. Wa a'udhu bika min ash-sharri masta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Haka ya Allah, ina neman tsari daga dukkan sharrin da annabinka bawanka wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari da shi wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'al aqibatahu li rushda ya Allah ina roƙanka dukkan abinda ka kadarta mani na wani al'amari ka sanya ƙarshen shi ya zamanto game ƙarshen shi game da ni ya zamanto alkhairi ne saboda he Allah subhanahu wataala ya baka wata dukiya ko kuma wani abu kana tunanin alkhairi ne amma ƙarshe ya zamanto ba alkhairi ba to idan Allah ya baka abu na alkhairi ya kadarta maka kana roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya ƙarshen shi ya zamanto wato alkhairi wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Aisha kenan yace wa qala li rajulin haka ya faɗa ga wani mutum ma taqulu fi ssalati me kake faɗa a cikin wato sallah bi ma'ana a wajen tahiyya yace qala atashahhad ina yin tahiyya thumma as'alu Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar sannan in nemi wato Allah subhanahu wataala ya sanya ni aljanna kuma ina neman tsari game da abin da ya shayi wuta amma wallahi ma uhsinu dandanatuka wallahi ya rasulullah ni mo banna gane wannan gungunin da kuke yi wala dandanatu mu'azin da wannan gungunin da mu'az yake fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula han dandin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi to kusan mu ma kewayen aljannan ne muke ta gungunin wato wannan kissa sahabin da yazo ya kawo magana game da wanda Mu'az ya ja su sallah shine yazo ja annabi sallallahu alaihi wasallam bayan can an daidaita su sai ya tambaye shi me yake yi a cikin wato addu'ashi yace shi a cikin addu'ashi kawai yana roƙon Allah ya sa shi aljanna Allah ya kare shi daga wuta amma wannan gungunin da kai da su Mu'az da kuke ta yi ya rasulullah ni ho wannan ganiya ban san ban iya ba saboda yaga ana ta addu'a ana ta yabo ana ta kaza shi tayi wannan bai iya ba gungunin nan shi gunguni ya dauke shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi to mu ma wajen kewayen neman aljanna da neman tsari da wutan ne muke ta wannan gungunin kenan kana iya a cikin addu'a ka kazo da wannan addu'a Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar sai ta takwas male yace wa sami'a rajulan yaqulu fi tashahhudihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana fada a cikin tahiyyar shi Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwayatin billah alwahidul ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a a cikin tahiyyar shi da wannan addu'a faqala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad ghafara lahu an gafarta mishi an gafarta mishi wannan addu'a yayi annabi yana yi shi yana yin ta allahumma inni as'aluka ya allah kaje yace alwahid alahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya kawo wasu kalmomi na cikin sura wadda take karama amma ita kadai sulusun alqur'ani ce annabi yace wannan an gafarta mishi an gafarta mishi shi yasa ashe nan abinda zan ringa tambihi da shi irin kawo kalmomi wanda za su ringa yabon Allah subhanahu wataala ka ringa yabon Allah subhanahu wataala saboda dukkan wani yabo cancanta ne ga Allah subhanahu wataala sannan addu'a ta tare yace wa sami akhar yaqulu fi tashahhudi haka yaji wani daban yana fada a cikin tahiyyar shi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه تدرون بما دعا فقالوا الله ورسوله اعلم قال والذي نفسي بيدي لقد دعا بسم الله الاعظم ya ji wani yana wannan addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah ina roƙanka da tare da cewa dukkan wani dangi na yabo da godiya cancanta ne gare ka la ilaha illa anta babu wani abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai kai Allah wahdaka kai kadai la sharika laka babu wani abin ma bauta da kai da babu wani abin ma bauta wato tare da kai almannan ya Allah subhanahu wataala wanda yake mai baiwa ya badi as-samawati wal ard ya wanda ya kage halittar samai da kasai ya zal jalali wal ikram ya madaukaki ya ma'abocin karamci ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye ya wanda yake abin dogaro na dukkan wani wato halitta inni as'aluka aljanna ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar ina neman tsari game da abin da ya shayi wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai tadruna bima da'a kun san wannan mutumin da menene ya addu'a wannan sabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da ma'aikin shi su kadai suka sani yace wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi Allah subhanahu wa ta'ala kenan laqad da'a Allah bismihil a'zam ya roki Allah da sunan Allah madaukaki allazi idza du'iya bihi ajab wanda idan ka roki Allah da wannan sunan wato Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka wa idza su'ila bihi a'ta idan ka nemi Allah ya baka wata bukata zai baka idan ka neme shi da wannan suna ismullahi al'azam idan ka ji ana ismullahi al'azam malamai sun yi sabani shin menene ismullahi al'azam akwai bayani da yawa na malamai wasu suna ganin Allah ne wasu suna ganin ya hayyu ya qayyum amma mafi yawan malamai suna karfafa cewa wannan ya hayyu ya qayyum tana daga cikin ismullahi al'azam kenan shine abinda idan ka roka da shi Allah subhanahu wataala zai amsa maka idan ka nemi wani abu kuma za a baka addu'a ta goma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yace wa kana min akhiri ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim abin na karshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi tsakankanin abin da ya shahi tayya da sallama shine allahumma ghfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta mun dukkan abubuwan da na gabatar duk zunubin da nayi ya Allah ka gafarta mun wama akhartu da wanda na jinkirtar da ban yi shi ba wama asrartu da wanda in nayi shi a boye wama a'lantu da wanda na yi shi a bayyane wama asraftu da wanda na ketare iyaka na huje gona da iri wama anta a'lamu bihi minni ya Allah ka gafarta mani wanda ni ma ban sani ba akan kuskure na aikata shi yace antal muqaddim ya Allah subhanahu wataala kai ne magabaci wa antal muakhir kai ne kuma wanda na karshen da babu karshe bayan shi la ilaha illa anta babu wani abin cancanta amma bauta da gaskiya sai kai Allah subhanahu wataala wannan duka addu'o'in guda goma bayan kai tahiyya bayan kai salatin annabi bayan ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu zakka zabi wanda kake so kai a dare ta kada in kana so kana iya kai su duka amma a kiyamul lailin ka gida ka zo a masallaci nan kana jin Malam Ibrahim kace ka ja su duka nan ai wani hita sai mutane za su fara masu subhanallah in kuma aka jima wani taba zai yi ji da ranka ko kuma da ranka ko kuma wannan to kuma kamar yanda muka gani yake ta maimaituwa kaida ta malamai irin wannan addu'o'in da suka yawaita ya ake idan kai wannan lokacin ka ringa caccanzawa shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai malai yace at-taslim sallama kuma mun kusa sallama da wannan litafi mun kusa sallama da wannan litafi mai adarasin wannan amma ba na muraja'a ba da yau da gobe kuma a ringa daukowa ana karatu malai yake cewa ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر النبي صلى الله عليه وسلم يكسن تينا ينسلم أدامش يتي السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن حسي أنغني حسكم كنتي شنداما haka kuma a hagun ma yace assalamu alaikum wa rahmatullah asse na baya sun ga wato kunci kenan bi ma'ana idan zakai sallama ba kawai haka zakai ba kada ana so ka juya a wannan idan zaka zo da wannan kenan kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya zo a wani wata ruwaya hatta yura bayad khaddihi al-aisar idan yayi sallama a dama shi yasa wani zaka gani idan yayi sallama zaka gani kamar har ya kalle ka kai kana baya saboda wancan hadisin da yake nuni mi cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama har sahabbai suna ganin kuncin shi na hagu to ya za ya ga kuncin ka na hagu kenan dole sai kai haka kenan wannan sai ita wannan kenan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ana ganin kuncin shi na dama kuma idan yayi hagu ana ganin wato na hadu wa ahyanan wani lokaci yazid fi taslimil ula wa barakatu asallama ta farko yana karin wa barakatu yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah ya tabbata ma cikin sunan abi daud wani lafazi wani hadisin yazo da duka a kowace bangare yana kara wa barakatu amma malamai sun yi sabanin shi wancan hadisin ya inganta ko bai inganta ba nan Nasir al-Din al-Albani ya tayi akan wannan na qarin wa barakatuhu a dama kadai kenan wannan nau'i na farko na sallama da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya kasance wato yana yi kenan ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah kenan wannan nau'i na farko siga ta biyu ko kuma mu ce ta uku in ka kara kenan wa barakatuhu kenan yadda zamanto ta biyu yace wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah iktasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum wato annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai sallama a dama yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai nan kinai tsaya kan assalamu alaikum shi ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ne imam ahmad da nasa'i sun hudo shi sai na hudu wakana yusallim taslimatun wahida assalamu alaikum tilka a wajihi yamilu ila shakka ila ayman shay'an aw qalilan wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallama guda aw tilka a wajihi abinda yake fuskanta kawai ce assalamu alaikum sai dan yi dama kadan haka an fahimta kenan kawai assalamu alaikum sai dan yi dama kadan kenan ba haka ba zaka kai kawai assalamu alaikum ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da yawa muna samun wataran kuskure ko kuma mantuwa sai ta sa ka saba da yin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to idan zaka zo kai dai wataran sai ka gani ka manta kace kai haka assalamu alaikum akan kai kai lafazin shi kuma lafazin zaka yi shi da assalamu alaikum sai ka dan yamin ka dan haka kenan wannan ita kadai ta wadatar wato kai kenan ku sabani irin yanzu wasu wuraren lasiya mala tijawa kana gani wani in yazo sallama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum salama eh kada sallama nawaye sai kada sallama nawaye yayi haka ya koma nan yayi ya dawo nan yayi ya koma nan yayi kai ka ce wajen guda biyar ya ko guda shida to kenan wannan duka wato bai tabbata ba wasu wannan ne namu da muke yi namu alaikum salam kana iya yin misali idan limai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kai ma sai kai irin ta yayi wa barakatuhu kana iya kai irin wa barakatuhu ko kuma ya zamanto kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma abinda aka yi so kai kokarin yin wadda yayi saboda koyi da shi limai innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabiru wa la tukabbiru hatta yukabbira al-hadith kina abinda yayi cancanta ya zamanto kai koyi da limai in yanda yayi kina yanda yake yi koyi da shi wallahu ta'ala a'la wa a'lam kina wannan nau'i na wato hudu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya kasance wato yanayi na'am 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 dangance da addu'a ladubban da ake yi ladubban ba dole ba sai ka ja kace kai wani ladade ka kawo sigogi diyawa yanzu misali nan idan muka koye ma baya zaka gani gajeriya addu'a amma tare da radabi misali allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu kaga wannan deja kai bi Allah subhanahu wa ta'ala kai bi Allah subhanahu wa ta'ala gace dukkan cancanta da godiya na yabo cancanta ne na Allah subhanahu wa ta'ala kenan ala hasab lokacin da kake da tsakankanin ta da kama da kiran sallah an lokaci zababbe na karbar addu'a idan kana so ta zabu a cikin ladabi menene shine ka zo da wato me ake ce mishi yabo da Allah da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zo da ya an yi kiran sallah ka shigo masallaci lokacin soran ka dan kana so kai addu'a idan sai kai profite anan ba dole ba sai ka sha diyawa idan kana wani in ya fara yabon Allah subhanahu wa ta'ala sai a tashi daga nan duka yana yabon Allah subhanahu wa ta'ala bai shiga ba ma cikin masalar da zai fara addu'a kenan sai dai mutun ya ringa wato daidaitawa yace wa kanu yushiruna bi aidihim idza sallamu an yaminihim wa an shimalihim fara'ahum sallallahu alayhi wa sallam fa qala ma sha'anukum tushiruna bi aidikum ka annaha aznab khayl shamsin wa idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wa la yu'mi بيده فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يدع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله النبي صلى الله عليه وسلم يقص أبي سنة سلم سنة جوية هنون سميك هنون سنة دامنا سنويك أولنا هكا in suka yi sallama a cikin sallah annabi yace lahiya kuna yin ishara da hannayenku in kuka yi sallama kuna nuna nan ku nuna nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ku kare abinda ake so ku yi idan za ku yi sallama ta dan uwanka da yake dawa kamar shi sallama dan uwanka da yake abun kamar shi sallama ba ana ne ba sallama kuma ci kama ba yace ma wa alaikum salam a bi ma'ana wai kai a dama wato kai a hagu kenan wanda yake damarka da wanda yake hagu yanka kamar shi sallama wani lokaci sahabbai suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai zamanto wato bisu nunin wannan da suke bancin shi kuma akwai nunin haka zaka gani an yi haka shi ma duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hadi babu wani wannan da yazo in kai da tayya wai kai haka zaka ga wani shi kuna sau da shi kawai yaya shi bi ma'ana ya kida wai yana jira liman kaga bai bukata addawoyi yanzu da addawoyin nan da aka gani shi bai bukata idan kai da tahiya kai salatin annabi kai ne mutsari da wannan abuwa guda hudu addu'a zaka yi tayi yi ta addu'a har sai liman ya salarci ba ka daga hannu ba kai haka idan ka daga hannu kai haka mu yan wara to mu kama ko dan shi'a ne saboda yan shi'a su ne suke Allah ya la'ance su suke la'anta wai Abubakar da Umar da Usman idan suka salarci zaka ga sun yi haka daya biyu uku Allah wai ya tsine ma Abubakar ya tsine ma Umar ya tsine ma ko Aisha ko Aisha su ka gani inda ɗan shi'a kwata-kwata ba addinin musulunci bai suke dan shi yasa ka an ga gama abin da ya shafi shi'anci da musulunci shi'anci ba musulunci bane ba na musulunci bane mutum ba ya kiraye ba wato yana kiran kanshi musulunci yana zagin sabon annabi yana kiran kanshi musulmi yana ma Aisha kazafi duk wanda ka gani wato yana zagin sahabbai to kawai Imam Malik tayi wannan ba musulmi bane kafiri ne yace kuma ya kafa dalili da aya yace Allah subhanahu wataala yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana naghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim kenan dukkan wanda ka gani yana wani wannan abu da sahabbai to akwai wani dar san wannan daga cikin shi can kuma yace li yghiza bihumul kufar kenan wannan kawai tana yi wa kablasar in ya mutu akan hankalin ta haukan shi Allah subhanahu wataala ya kare shi yasa shi an ci kwata-kwata ba addini bane ba addinin musulunci ne bas da hanya da addini Aisha alqur'ani ya sabko aya tana bin aya wajen goma ta tsarkake ta amma su har a yau har a gobe suna kallon Aisha wai mazina yace yace a ce mata annabi Allah ya rasa wanda zai zaba ma annabin shi mata sai wannan kaga ni ai abun kwata-kwata hankali bai dauka kuma kazafin da kake ci gaba da mata kai dan shi'a a wannan lokacin kana karyata alqur'ani ne wanda ya karyata alqur'ani kuma kafiri ne ya kafirta kafiri ne kaulasar ya hau kan shi aya ɗaya in ka karyata alqur'ani ka kafirta Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu hani akan wannan sai ba da yace wujubus salam ita sallaman nan kuma ta karshe wajibi ne kai ta wajibi ne sai kai sallama saboda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim haramta dukkan wasu al'amuran ka na yau da gobe na rayuwa idan ka fara sallah shine kabbara kana kabbara dukkan wasu abubuwa ka sun haramta sai aikin sallah sannan kuma kubuta kai tahlili ka huta daga sallah shine at-taslim ka salamce mazhaba ta hanafiya ce in ban manta ba su suke ganin cewa idan ka zo kai tahiyya ma ko baka yi ba sallama wai ka yi da sallah wannan kuskure ne kamar yadda malamai suka fari su a mazhaba su wai idan ka zo tahiyya a rawalaka tawarware kana tahiyya kai ka cika sallah to ka gani ka cika sallah ka tayi to wannan kuskure ne dole sai ka yi sallama wajibi ne ka yi sallama kamar yadda malamai ya kawo mana wannan hadisin yace wa tahliluha yani as-salatu at-taslim kenan karshen sallah shine kai sallama kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma assalamu alaikum ko kuma wata siga wadda ta tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai malai yace al-khatima wato abinda za a rike da shi shine kullu ma taqaddama min sifatu salatin nabiy sallallahu alaihi wa sallam yastawi fihi ar-rijal wan nisa malaiti dukkan abin da ya gabata na siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan littafin gaba daya namiji da mace maza da mata suna daidaituwa ne akan shi dukkan abin da aka ce gashi kaza mata kaza tayi namiji haka zai yace walam yarid fi sunnati ma yaqtadi istithna'un nisa'i min ba'di zalika ce babu wani abu da yazo ga sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa an kebance mata a sallah su yi kaza a sallah su yi kaza banda maza duk abinda suka zo yazo haka zakai bal yace bari dai inna umuma qawluhu sallallahu alaihi wa sallama gaman man fada annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace sallu kama ra'aytumuni usalli annabi yace ku yi sallah kamar yadda kuka gani ni ina sallah da waye gaba dai al'umma ba namiji ba mace yace yashmaluhunna su ma mata ya hada da su wa huwa qawlu ibrahimun nakhai yana daga cikin fada ta ibrahimun nakhai tabi'i ne qala yace taf'alu al-mar'atu fi salati kama yaf'alu ar-rajul mace zata aikata a cikin sallah kamar yadda namiji yake aikatawa aikin da namiji yake a cikin sallah mace ma haka zata zo da shi akhrajahu ibnu abi shayba bi sanadin sahih ibnu abi shayba ya rawaito shi wa yudo shi cikin littafin shi da sanadi wanda yake ingantacce yace wa hadithu indimamul mar'at fi sujudi wa annaha laysat fi dhalika kar-rajul mursalun la hujjata fihi hadithin da ake rawaitowa cewa mace a cikin sujada ta dukunkune ta ga waje guda yace mursal ne mursal kuma ba aka kafa hujja da shi wani hadisi ne mursal hadisin da tabi'i ya daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin nau'ika na hadisi da'ifi ba aka kafa hujja da hadisi mursal ba aka kafa hujja da hadisi mursal wanda wannan shine a magana wanda take wato rajiha kina yana daga cikin nau'i wanda suke da'ifi yace an yazid bin abi habib wa huwa mukharraj fi da'ifa yace ya hudo shi a cikin littafin shi wanda yake silsilatul ahadisi da'ifa wa asaruha sayyi' fi al-umma yace wa amma ma rawahu imamu ahmad abinda imamu ahmad ya rawaito shi fi masail ibnihi abdullahi anhu a cikin mas'aloli da dan shi ya hudo daga shi yace an ibn umar daga dan abdullahi dan umar annahu kana ya kasance ya amuru nisa'ahu يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله العمري وهو ضعيف يتي حديث ده ake rawaitowa daga Abdullahi dan Umar ya kasance yana umurtan mata da su yi wato yatarabba'na at-tarabbu shine irin zaman wannan da yake wannan kafi talewa ne same kala bai da wani suna na Hausa ta gari irin wannan zaman ko ka san ba sunan shi zaman cintu wala ali cintu ga sani to irin wannan zaman yace wannan hadisin bai inganta ba yace wannan hadisin bai inganta ba yace rawal bukhari fi tarihi sagir imam al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin tarihi sagir bi sanadin sahih an ummi darda daga ummi darda annaha kanat tajlis fi salatiha jalsatu ar-rajul wa kanat faqiha ummi darda ta kasance malama ce ta fiqhu babban malama ce masanin masaniyar addini ta kasance tana zama a cikin sallah irin yanda maza suke yin sallah kenan babu wani hadisi ingazacce wanda ya raba cewa mata ga yanda za su yi sallah su daban maza ga yanda za su yi sallah su daban kenan dukkan abinda wato sunna tazo kenan mace da namiji za su dauka wato su yi aiki da shi su yi sallah da shi kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina sallah malan cewa hadza akhiru ma tayassara jam'uhu fi sifati salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine karshen abinda ya zamanto ya takaita ya sawwaka wato muka kawo shi muka gama shi anan cikin siffar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslim daga kabbar al-harama har zuwa sallama wa arju Allah ta'ala an yaj'aluhu khalisan li wajhihi al-karim yace ina kamna da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi wato wannan khalisan li wajhihi al-karim yayi shi ne da ikhlasi dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mu muna roƙon Allah ya sa karatun nan da muke muna neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala saboda dukkan abin da kake yi zawwa karatun da kai wanda kake yin karatun idan ba kana yi bane dan Allah to zai zamanto aikin banza ne kake zai zamanto kana yi amma dan a ce ka zo ko kuma dan a ce kai sai a waye gari ka zamanto baka da komai surtu abin da ya shafi ilimi, abin da ya shafi ilimi matsala ne kai shi ba dan Allah ba, sawa'un neman ilimin ko kuma shi ba da ilimin, saboda yana daga cikin mutane na farko wanda za a fara ma azaba a gobara na tashin alkiyama. Allah subhanahu wataala ya kare mu, yace wa hadiyan ila sunnati wa ila sunnati nabiyhi ar-raufur rahim, ya sanya kuma shiriya ce zuwa ga sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yace wa subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Kina wannan shine karshen abin da malam ya kawo a cikin wannan littafin. Wannan littafin mun gani tun farko da muka fara tsantsar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne malam ya kawo. Zaka gani a cikin littafin daidai da ra'ayin shi bai kawo ba, idan ya kawo magana zai ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaza, annabi ga yanda yake yi, ga yanda yake kabbara, ga yanda yake rufe sallah, ga yanda yake karatu, ga yanda yake ruku'i, dagowa daga ruku'i zuwa sujada, zama komai da ya kawo mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu abinda muka ji muka karanta a cikin wannan littafi. Kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, wanda tana yi wa shi yayi yawa, musamman shi ne ma yayi yawa, sai dai mu roki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya gafarta mana, ya shahe shi daga cikin zukatan mu, ya ba mu ikon fahimta mu gyara, saboda shi ilimi wato wasi'i ne, ilimi yana da nisa sosai. Sannan bayan wannan insha Allah sati mai zuwa kenan muka ce akwai littafin da zamu sa shine ahkamul jana'iz, talhis ahkamul jana'iz, da littafi ne shi ma na wannan mai na wanda ya allafa wannan littafi, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, littafi ne ya yi shi akan abin da ya shafi tun daga marar lahiya, wanda bai da lahiya ya za a mishi, wanda ake ganin alamun zai rasu ya za a mishi, har ya zuwa ita jana'izar gabaki ɗaya yanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma zan magani gabaki ɗaya hadisai ne kawai ya kawo, to zan mu ɗauki talhisin littafin, talhis na ahkamul jana'iz insha Allah shi zan musa tunda yayi littafin kuma yayi talhisin shi, to talhisin zan mu dauka insha Allah kenan mu sanya shi, da fatan abinda muka ji da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, kuma dukkan wanda suke hidima a wannan masallacin da dukkan wanda suke karantarwa da dukkan wanda suke taimakawa daidai da shawara, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Shi dai masallaci da aka gina shi da man ɗakin Allah ne, a raya shi da abin da ya shafi salloli da ambaton Allah da kuma abin da ya shafi karatuttuka. Insha Allah ba zan mu gushe ba muna wannan karatuttukan har sai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarmu, ko kuma lokacin da Allah ya kadarta wani abu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gabaki ɗaya tun daga wanda suka gina masallacin, saboda ladan yana komawa wato na farko ga wanda ya gina wato wurin da ake ibada. Na mun sani man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina masallaci dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zai gina mishi wato gida a cikin aljanna, da kuma sadaka ce mai gudana, dukkan karatun da akai, sallar da akai, mai akai, lada yana kai maka. Idan wannan shine abin da ya sawwaka, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiqi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa tawfiqan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.